الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma aya ga watan 2 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Hukuncin karɓar kuɗi game da yin rukiya. Ita dai rukiya abu ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana. An gane ku da nassi na Alƙur'ani, haka kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Haka hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yada zango a wata alkarya, suka nemi a karɓi bakuncinsu, ma'ana a ɗan shirya musu abinci irin abincin da ake ba baku. Waɗannan mutane suka ƙi karɓar bakuncinsu. Ba a jima ba sai ga wani ya zo da gudu wajensu yake cewa, ya ku jama'a, a cikinku akwai wanda ya iya rukiya? Domin kalma ta rukiya shine addu'a. An gane ko akwai wanda ya iya addu'a? A lokacin nan daga cikin waɗannan sahabbai, Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda, da ya ba su labari ya ce, a cikin ku akwai wanda ya iya rukiya? Domin shugaban wannan alƙarya wato wata kunama ta ruwa ta harbe shi. Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce, ƙwarai, amma sai mun yi jinga. Ba zan yi ba sai mun yi jinga. Aka yi jinga a kan wani garke wanda yake na ƙanƙanin dabobi, tumaki da awaki. Abu Sa'id ya karanta fati, ya karanta masa fatiha, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala take yanke wannan shugaba ya samu lafiya. Aka cika alƙawari iya abinda aka yi jinga na garken dabobin aka ba su. A lokacin nan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce, la, mu ba za mu taɓa ba sai mun je gida Madina mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin haka. kaga irin tsantsani na magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me yasa? Saboda al'amarin ya zame musu shubha, ba su da dalilin da ke nuna halaccin haka ko haramcinsa. Duk abinda ba ka da dalilin da ke tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa a matsayinka na mumini ka ja da baya, sai ka san menene hukuncin Allah game da wannan al'amari. Shine yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'ala al-ulama'a. To anan suka ce a'a, mu ba za mu taba ba sai mun je mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka dawo gida Madina, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka labarta masa abin da ya wakana. Manzon Allah ya jinjina ma Abu Sa'id yace masa wa ma adraka annaha ruqya, waye sanar da kai cewa Fatiha wato addu'a ce wanda ake neman waraka. Manzon Allah yace ku kasa nima ku raba da ni a waɗannan dabbobi da aka ba ku. A takaice, ita ruqya akan iya yin ijara ko kuma a yi, wato shine al-ju'l. Misali, wanda zai yi ruqya nawa za ku bashi ya karanta ma marar lafiyar addu'o'in da suka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani, domin Allah ya ba wannan marar lafiya lafiya. Akan iya yin ijara akan haka, dalili shine wannan hadisi na Abu Sa'id, saboda kafin yayi yace to sai mun yi jinga, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa inkari akan wannan jinga. Ko kuma ya zamanto akan ju'ul, me ake kira da al-ju'ul? Shine wato sanya lada. Ga marar lafiyarmu, muna bukatar a ringa masa addu'a, a karanta masa al-Qur'ani, in ya warke za mu baka kaza. To wannan abinda suka ce za su baka, ba za ka cancanci karɓar shi sai in marar lafiya ya warke, illa kasancewar a inda gizo yake saka maida ruqya sana'a. Wasu sun maida ta sana'a. To yi maida ta sana'a wannan kwata-kwata baya dacewa, kuma ita abu ce wanda yake na taimako in har su samu ne. Duk wanda za ka masa wannan addu'a ka masa fi sabilillahi, a matsayin taimaka ma ɗan uwanka musulmi, Allah ya bashi lafiya. In sun ɗau wani abu sun baka, in kaga kana da bukata ya halatta ka karɓa, in baka da bukata ka bara musu. Amma ka maida ta sana'a, nawa muka warkar da su? Wannan kwata-kwata bai dace ba. Waraka a hannun Allah take. Kuma shi wanda zai yi ruqya ya kasance salihin bawa ne, domin addu'a ce. Addu'a kwa wanda yake nagartaccen bawa shi ne ake kwadayin samun karɓuwar addu'arsa. An gane ku? Kenan anan mutum yana iya ijara, kuma ana iya yin al-ju'ul, amma mai da ruqya sana'a wannan sabanin karantarwar magabata ne. Ba a samu wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da almajiransu at-tabi'un da atba'u at-tabi'in sun mai da cewa ruqya sana'a ce, wannan sabanin karantarwar magabata ce. Amma in ka iya an nema ka yi, to wannan ya dace ka yi. Kai fi sabilillahi da kyakkyawar niyya da neman sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa kuma ka kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kada ka ɗau cewa addu'a ka ce ta warkar da marar lafiya. A'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya yi niyyar bashi lafiya, ya bashi. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga kitabul afima, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen abinci da abin sha. Lafazin al-af'ima jam'i ne na ta'am. Asalin kalima ta ta'am a Larabci ta haɗa abin da ake ci da abin da ake sha. Abin da ake ci za ka iya amfani da lafazin ba'imtu, haka abin da ake sha za ka iya amfani da wannan kalima ta at-ta'am. Ash-shahid akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara. Ubangiji ta'ala na fada, falamma fasala talut bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi nahar فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده الآية وبنجي تعالى نافدا فلما فصل طالوت بالجنود وتلوك تنتا طالوت يفتود رندنسا قال سيكي تشيد جمعرسا إن الله مبتليكم بنهر kusan da cewa ubangijinku mai jarraba ku ne da wata ƙurama ta ruwa kuma a lokacin da kuke tsananin bukata ta ruwa domin jarrabawa ta ubangiji subhanahu wataala su da yawa yakan jarraba bawa akan abin da yake so yake kauna kaga mai tsananin kishirwa babu abin da yafi so sama da ya samu ruwa ya sha dan haka mai tsananin kishirwa idan ya hango kawalwe ne ya sai ya zatan cewa tauki ne ya zo ya sha ruwa daga ya zo sai ya gaba komai kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'a wajadallaha indahu fawafahu hisaba wallahu sarribul hisab shi mai tsananin kishirwa iya abin da yake da bukata ya samu ruwan sha to shine yace innallaha mubtaliqun binahar ku tabbata cewa ubangijinku mai jarraba ku ne da wata ƙurama ta ruwa sai yace faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya kwankwadi wannan ruwa ya cika cikin sa to ya san da cewa baya tare da ni yace wa man lam yaqamhu fa innahu minni yace wanda bai sha wannan ruwa to yana tare da ni kaga lafazin abin sha ne amma sai aka yi amfani da lafazin fa'ima wa man lam yaqamhu ai wa man lam yashrab fa innahu minni yace wannan yana tare da ni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi sai dai wanda yayi kamfata da hannunsa yayi dan sha shi ma wannan yana tare da ni amma duk wanda ya sha ya cika cikin sa to wannan baya tare da ni a takeice kenan a larabci in aka ce abba'am shine larabawa suka ce kullu ma yu'kal kenan duk abinda ake ci da duk abinda ake sha sunansa abba'am illa kasancewar galibin kalimar akan yi amfani da ita a bangaren abin da ake ci amma abin da ake sha ana amfani da lafazin wato shine ashur dan haka ubangiji subhanahu wataala shi yake ci yadda bayinsa shi yake shayar da su kamar yadda yace wa huwa yudimu wa la yuqa shi yake ciyar da bayi shi ba a ciyar da shi an gane ku a shar'ance idan aka ce abba'am shine malamai suka ce huwa mayubahu wa yuhramu aklu mayubahu wa yuhramu aklu abinda aka halitta cin sa kuma da abinda aka haramta kenan huwa bayanu mayubahu wa yuharramu aklu huwa mayubahu wa yuharramu aklu abinda kenan aka halitta cin sa da wanda aka hana cin sa kenan wannan shine ake nihi da wato abinci asali game da wannan babi na kayan ci da kayan sha shine halacci kamar yanda alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malamai sun tabbatar da asalin dukkan wani abinci da duk wani abin sha wato shine halacci dalili daga cikin alqur'ani kamar yanda bayani ya gabata fadar Allah subhanahu wataala huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ubangijinku shine wanda ya halitta muku duk abin da ke duran kasa gaba daya duk abin da yake bayan kasa ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi ne saboda mu domin ya zame mana agaji akan kadaita shi a cikin ibada komai da kasani da Allah ya halicce shi a ban kasa ya halicce shi ne saboda kaga kenan wannan aya tana nuna asali game da duk wani abu da ka sani da Allah ya halitta to wannan halaka ne gare mu sai abinda shari'a wato ta haramta haka can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Ubangiji ta'ala ya ce me ya same ku da bakwacin abinda aka ambaci sunan ubangijinku akan yankansa wa kad fassala lakum ma harrama alaykum alhadi ubangijinku wato ya muku bayani daki daki game da abin da ya haramta muku kaga wannan aya me take nunawa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunna bai bayani game da haramcinsa to wannan abu sai mu koma asali halaka ne duk abinda babu aya ta alqur'ani babu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dake nuna haramcinsa to sai mu koma asali wannan abu halaka ne haka hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa hadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi amma ma'anarsa ingantacciya ce kamar yadda bayani ya gabata hadisin Abu Sa'alaba al-Khushani Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada inna Allah ta'ala farada fara'iba fala tubayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada ku san da cewa ubangijinku ya farlanta muku farillai dan haka kada ku tozartar da farilloli na ubangijinku subhanahu wataala duk abinda Allah ya wajabta mana ya farlanta mana to mu yi kokari mu bada shi akan lokaci kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake bukata kada mu tozartar da wani abu sai ya ce wa hadda hududan ubangijinku ya iyakance muku iyakoki fala ta'taduha kada ku ketare iyakokin ubangijinku sannan sai yace wa harrama ashiya'a ubangijinku ya haramta muku wasu abubuwa fala tantahiquha kada ku keta alhurma ta ubangijinku abinda ya haramta muku ku aikata sai yace wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyani ubangijinku ya kyale game da wasu abubuwa dan tausaya muku amma ba dan ya manta ba domin ubangiji ta'ala baya mantuwa fala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa fala tabhasu anha kada ku yi bincike game da waɗannan abubuwa ku ce menene hukuncin su Allah ya kyale game da wasu abubuwa bai ce ba haramun ne to kada mu yi kunkwanto mu yi bincike mu ce sai mun gane menene matsayin su da haka yace ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim manzon Allah yace duk abinda na umarce ku nayi manzon Allah yace ku yi bakin gurgudan ikon ku duk abinda na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku hannu ku san da cewa abin da ya halakar waɗanda suke gabaninku na al'ummu manzon Allah ya ce yawan tambaya da kuma saba ma annabawa dan haka duk abin da Allah subhanahu wataala ya kyale bai bayani game da haramcinsa sai mu koma asali wannan abu halaka ne kar ka tsaya kana kwankwanto kana bincike kamar yanda ayar wannan ta sauka ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wannan hadisi na cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta bankwana a cikin khutba manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad farada Allahu alaikum alhajj fa hujju yace ya ku jama'a ku san da cewa ubangijinku ya farlanta muku haji ku je ku yi haji a lokacin nan akwai wani daga cikin sahabbai shine al-Aqra ibn Hadis at-Tamimi Allah ya kara masa yadda ya tashi ya meke yace a kullu ami ya rasulullah shi ma kowane shekara ne Allah ya farlanta mana haji sai da ya maimaita su uku manzon Allah bai tanka masa ba ya ja bakin sa ya kyale manzon Allah yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'at manzon Allah yace inda na ce i yace to da haji ta zama wajibi kuma ba za ku iya ba da kowace shekara haji ta zama wajibi dole mutum ya je to dan haka wannan hadisi yana nuna mana ubangiji subhanahu wataala ya kyale mu game da wasu abubuwa bai mana bayani game da haramcin su
to dan haka kar mu yi bincike sai mu koma asali duk abin da Allah ya halitta a ban kasa to wannan Allah ya halice mu shi ne saboda mu kuma haka malaman al'umma gaba ɗayan su sun yi ijima'i cewa asali game da duk wani abu da ake ci da duk wani abu da ake sha wato shine halacci illa ma warada shar'u fi tahrimihi sai abinda shari'a ta zo da haramcin sa sai abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa haramun ne ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da shar'anta mana ci wato game da abinda ya shahi abinci da abin sha ubangiji subhanahu wata'ala ya ware wani kaso daga cikin su ya nuna mana cewa haramun ne ba dan komai ba illa kasancewar domin dan adam duk abin da yake ci na abinci da duk abin da yake sha na abin sha to wannan yakan yi tasiri a gangan jikinsa game da lafiyarsa da dabi'unsa da halayensa dan haka cin abubuwa waɗanda suke tsarkaka to wannan suna tasiri ga jikin dan adam su ƙara masa lafiya kuma su ƙara inganci game da dabi'unsa da halayensa haka cin duk wasu abubuwa waɗanda suke munana miyagun abubuwa wanda Allah ya haramta su ma sukan yi tasiri a jikin dan adam su haifar masa da rashin lafiya sannan kuma su dagargaza dabi'unsa da halayensa dan haka yana daga cikin maksudin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya haramta mana duk wasu abubuwa munana kuma ya halatta mana duk wasu abubuwa waɗanda suke dadada kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'itha manzo ne wanda ke halatta ma yake halatta ma mu'minai at-tayyibat sune tsarkakan abubuwa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kuma yana haramta musu dukkan wasu abubuwa waɗanda suke munana mun yi bayani a darasi da ya gabata dangane da nau'ikan abinci mun ce nau'ikan abinci sun kasu kashi biyu akwai annabatiya akwai alhayawaniya idan muka dau annabatiya dukkan wani abu da ƙasa take tsirasuwa na itace da ciyawa ko ma menene abin da ƙasa take tsirasuwa to wannan halaka ne an gane ko duk wani abu da yake tsuruwa ƙasa take tsirar da shi to gaba ɗayan sa halaka ne sai abinda shari'a ta toge mana saboda illar da take kunshe da shi wanda shari'a ta haramta mana dalili akan cewa duk abinda ƙasa take tsirarwa cewa halaka ne shine fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ubangiji ta'ala yace ya ku mutane ku ci daga abin da ƙasa take tsirasuwa halalan tayyiba halacce wanda take daddada gare ku kaga wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana halaccin duk abin da ƙasa take tsirar da shi dan haka babu abin da yake haramta daga duk abin da yake na tsuru kan ƴaƴan itace da sauransu sai abin da ke akwai cutarwa ga jikin dan adam ko kuma abin da yake sanya mai waɗannan su kadai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana amma duk abin da yake cutarwa da duk abin da yake sanya maye to wannan kwata-kwata baya halatta bangaren abin da ya shahi alhayawaniya dabobi su ma sun kasu kashi biyu bangaren dabobin akwai kenan wannan hayawanatul barriya hayawanatul barriya akwai kuma hayawanatul ma'iyya akwai dabobi waɗanda suke na sarari akwai dabobi waɗanda suke na ruwa to dabobi waɗanda suke na sarari mun zana kusan nau'i biyar wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana menene na farko daga cikin su farko na'am ha wanda Allah ya haramta mana shine muke tambaya abinda nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da haramcin sa shine misali muka ce kamar alade kamar jakuna na gida waɗanda ake lauta su dalili akan cewa alade haramun ne shine fadar Allah subhanahu wataala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqamu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijs wannan aya ita ce dalili, dalilin da ke tabbatar da cewa alade haram. Haka jakuna na gida waɗanda ake lauta su, su ma haramun ne, kamar yadda za mu ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da haramcin su a yau a darasinmu na yau insha Allah. Sannan nau'i na biyu daga cikin dabbobi waɗanda suke na sarari, wanda shari'a ta nuna mana game da haramcinsa. Wato shine kenan dukkan wasu dabbobi wanda shari'a ta dora mana wata ka'ida cewa duk dabbar da muka same ta da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to haramu ne. An gane ku? Shine kenan malahu nabun min as-siba'i aw mikhlaqun min at-tayr. Duk dabbar da take da hira daga cikin namun daji. Idan aka ce as-siba, sune kenan dabbobin da suke farauta da kansu, waɗanda za su je su yi farauta su kashe dabba su cina ba. An gane ku? Kuma in sun ga ɗan adam ba bari ba suke fada shi suke, su ne ake kiransu asiba, irin su zaki, irin su damusa da sauran danginsu. Me yasa shari'a ta haramta su? Saboda suna da nab. Idan aka ce nab shine hira a Hausa, kenan wannan haƙuri mai tsini. An gane ku? Idan kana so ka gane irin wannan, ka kalli bakin kyanwa ka gani. Illa kasancewar ita kyanwa ba najasa ba ce ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa tsarka kakkaci. Haka kenan duk tsuntsun da yake da ƙumburu shine kenan ake kira da miklab. Waɗannan faracina kenan, irin su meki. An gane ku? Wannan farar duk tsuntsun da yake da irin wannan faracina da yake zuwa yana farauta da su, to wannan shi ma haramu ne. Shine yace aw mikhlaqun min at-tayr, ko wanda yake da kenan ƙumburu daga cikin tsuntsaye. Domin hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wanda hadisin na cikin sahihu Muslim, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da dukkan wata dabba daga cikin as-siba, wato waɗanda suke da nab, wato shine hira, sai yace wa an kulli dhi mikhlaqin min at-tayr, da duk tsuntsun da yake da ƙumburu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cinsa. Don haka hanin abin da yake fa'idantarwa shine haramci. Sannan na uku daga cikin dabbobin na uku shine dabbobin da suke cin najasa, kamar angulu, an gane ko, da sauransu. Duk dabba da take cin najasa ana kiranta jallala, domin jallala an ciro shi ne daga aljilla. In aka ce aljilla shine bayan gari, duk dabba da take cin bayan gari, to wannan dabba haramun ne cinta. Sannan na hudu, na'am, duk dabba da shari'a ta yi umarnin a kashe ta, to wannan dabba baya halatta a ci. An gane ku? Duk dabbar da shari'a ta yi umarnin cewa a kashe ta, to baya halatta a ci. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, khamsu fawasika yuqtalna fil hilli wal haram, al ghurabu wal hida'a wal fa'aratu wal aqrab wal kalbu al aqur. Kamar yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari, manzon Allah yake cewa biyar daga cikin tsuntsu, an gane ko, khamsu fawasika, manzon Allah ya ce biyar daga cikin dabbobi waɗanda suke masu cutarwa, abinda ake nihi da fawasik, waɗanda suke masu cutarwa kenan. Domin aka ce alfisik shine rashin da'a, manzon Allah ya ce yuqtalna fil hilli wal haram, ana kashe su a cikin sarari ko a cikin harami. Kaga duk dabba da take cikin harami an haramta mana mu taba ta, to amma ko a cikin harami muka samu ɗaya daga cikin dabbobin nan guda biyar, manzon Allah ya ce ya halatta a kashe su. Farko shine al-ghurab, hankaka, saboda hankaka yana cutarwa. Na biyu shine al-hida'a, ma'ana miki. Na uku al-fa'ara, wato gai, wannan ɓera da danginsa kenan, irin su gahiya. Na hudu al-aqrab, wato kunama kenan da danginta, kamar maciji da sauransu. na biyar shine alkalbul aqur wato karan zangai ko kuma ka kiraye shi da cewa karan hauka to duk dabbar da shari'a tace a kashe ta cin wannan dabba baya halatta wannan ka'ida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje mana na biyar sannan haka duk dabbar da shari'a ta yi hanin a kashe ta to ita ma wannan baya halatta a ci duk dabbar da shari'a tace kar a kashe ta to baya halatta a ci akwai annamla wato tururuwa sannan kuma akwai annahal ko mu ce annahala wato kudan zuma kenan sannan akwai alhuduhud wato shine a Hausa ake kiran shi malam katutu wanda suke cewa wai daga kan icce in ya tashi kafin ya sauka kan wancan icce wai ya sauke alqur'ani sannan akwai as-surat wato shine tsanya ko ka kiraye shi kiski kenan wannan mai kara to waɗannan guda hudu shari'a ta yi hani game da kashe su don haka cin su baya halatta sannan na biyar shine dabbar da aka same ta ta dai hanyar aka haife ta ta hanyar dabbar da ta halatta da wadda ba ta halatta ba kamar yanda suke hada alfadari wato da doki to duk dan da aka haife duk dabbar da aka haife ta ma'ana tsakanin alfadari da doki wannan baya halatta a ci kamar misali akuya da kare a hada su in aka haifa shi ma wannan baya halatta a ci za mu tashi kenan mun karanta hadisi na farko a baban za mu tashi hadisi na biyu قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسأل قوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقها وفخذيها فقبلها مالم الله يجيكن ساكي فتا ونن حديثي نينا ري أكو دا سبعين دا بقي رواية أنس بن مالك الله يكرم سيدا كي فتا أنفجنا أرنبا بمر الظهر أنس يكي تشيوا واتمون فرقي تدى wani zomo wato a marrin zaharan marrin zaharan wuri ne wanda ke tsakankan ke kusa da makka ke arewacin makka wanda ana kiran shi da wadi fatima ana kiran shi da wadi fatima sunan wurin yanda ya shahara shi ne marrin zaharan anan ne Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa amfajina arnaba bi marrin zaharan yace mun firgitar da wani zomo wato a wannan wuri da ake kiran shi marrib buharan fasa ala qaumu falagahu jama'a suka bi shi da gudu lokacin da zoman ya zangaya da gudu in za a yi falagahu suka gaji suka fita daga sha'aninsa sun yi su kama shi sun kasa kama shi kowa gajiya ta cin masa falagahu wato sun gaji lafazin falagabu an ciro shi ne daga allugu ita ce wato gajiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ke mai da martani ga Yahudu da suka ce Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka shida farko Lahadi ƙarshe Juma'a ranar Asabar suka ce ya zauna ya huta Ubangiji ta'ala ya mai da musu martani walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub idan aka ce allugu ita ce wahala gajiya kenan shine Anas yace fasa'ala qaumu falagahu jama'a suka bi wannan zumu da gudu wato suka gaji suka kasa kama shi suka bar shi Anas yace wa atraktuha fa akastuha yace na ci gaba da bin wannan zumu yace sai da na cin masa na kama shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda maguji ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hausawa suka ce kowa ya ci zomo ya ci gudu kaga jama'a ne suka bi zoman da gudu amma suka kasa kama shi suka gaji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi ya ci gaba da bin sa har ya cin masa da izinin Allah subhanahu wataala. Lokacin da ya kama wannan zumu, Anas ya ce fa ataitu biha Abu Talha, sai na ci ma Abu Talha mijin mahaifiyata, Allah ya kara masa yadda, na ji masa da wannan zumu fa zabaha, wato ya kada zuman ya yanka, aka fede aka gasa. Wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi warikiha wa fakhidhaiha, wato cinyoyin na baya Abu Talha sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan aka ce alwarik, wato shine mazauni kenan, an gane ko, bangaren jikin mutum kenan inda yake zama shine ake kira da alwarik, sawa'an na mutum ko na dabba. Idan a takaice abinda muke so mu gane cinyoyi na baya tun daga tsatsar Anas dan Malik, bayan an gasa ya yanke sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qabila, manzon Allah ya karba. A takaice wannan hadisi me yake tabbatar mana? Halaccin cin zumu, zumu halaka ne, an gane ko, domin nasi ne wannan inganta, nasi ne a bayyane. Anas dan Malik da suka kama wannan zumo aka yanka aka gasa aka aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma manzon Allah ya karba. Inda a ce zumo haramun ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karba ba, kuma da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu bayani game da hukuncin sa. Dan haka karbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi, wannan ya nuna cewa cin zumo halaka ne. Wannan kuma yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da kaskanta kai da yanda yake da kyawawan halaye. Biwa dai kaga zumo ne fa aka faro, to aka gasa, menene cinyar zumo? Aka aika masa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karba. Yanzu misali yau ka dafa kaza, sai ka dauka kamar misali ko cinya biyu ka aika ma shugaba ka ce kyauta ce, to kazar gaba ɗayan ta ba mi zai yi da ita, menene matsayinta a wajen shi, balantana wani bangare daga jikinta. To wannan yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da kaskanta kai ga ubangijinsa subhanahu wataala. Kyauta in aka masa ko mun kankantarta, manzon Allah baya rainawa amsa yake. Kuma wannan yana nuna mana wato shine ita farauta, idan aka yi to ta zama mulki ga wanda ya kama. Idan kuka bi dabba ta farauta, wanda ya kama ta zama tashi, kamar yanda anan Anas dan Malik gaba ɗaya jama'a suka bi suka gaji suka kasa bin wannan zumo, shi ya ci gaba da bin shi ya kama. Dan haka sai ya kama miji mahaifiyarsa Abu Talha, dan haka wanda ya kama ya zama nashi, sai in ya so kenan sauran jama'a za su yi tarayya da shi akan wannan abin da aka gurutu. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan duk abin da za a mana kyauta da shi ko mun kankantar sa, to wannan ya dace mu karba, saboda ita kyauta wato tana ƙara wasu abubuwa tsakankanin mu'mini. Abu na farko shine so da kauna, da ƙara danko wanda yake na ɗan uwantaka da ƙaunar juna. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa kuma junan ku kyauta sai ku kaunaci juna. Dan haka kuma in an ma kyauta, abinda ake bukata kai kokarin sakauta alkhairin wannan da aka maka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karbar kyauta amma kokari yake sai ya sakauta ma wanda ya masa kyauta wannan alkhairi da ya masa. To dan haka halaccin zumu abu ne wanda mafi yawan ma ko kuma mu ce dukkan malamai sun tafi akan cewa zumu halaka ne, sai dai abinda aka rawaito daga wasu daga cikin magabata wanda sun tafi akan cewa cin zumo, wasu suka ce haramu ne, wasu suka ce makruhi ne. Amma daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tabbata ba game da hani na hani game da cin zumo, an gane ko, balma wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna halaccin sa, domin an gasa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya karba. Dan haka zaka ji wata magana wai cin zumo wasu su ce karahiya ne, wasu ce a zumo ai bai halatta, me yasa wai? Domin yana al'ada, kamar yadda dan adam yake al'ada. wannan duk zance ne, zo mu halaka ne, wannan shine nasin da yake tabbatar da mata halaccin sa. Al-hadithu thaminu was sab'una ba'da thalathmi'a an Asma'a binti Abi Bakr radiyallahu anhuma annaha qalat نهرنا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا وفي رواية ونحن بالمدينة واتو حديثنا دري أكدا سبعين تقص رواية أسماء إير أبو بكر الله إكرم سيدا واند أسماء ما تاتيتا الزبير ابن الأواء mai gidanta yana ɗaya daga cikin goma daga cikin sahabbai a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada albishir din cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne, Az-Zubair ibn al-Awwam. Sannan kuma gata iya ce ta Abu Bakar Allah ya ƙara masa yadda fiyayye daga cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ƴar uwa ce ta Aisha, wanda Aisha a cikin mata gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi sonta yafi kaunarta. Sannan kuma gaya tana da ƴaƴanta, a cikin ƴaƴanta akwai ɗanta sahabi ne Abdullahi ibn Zubayr, wanda Abdullahi ibn Zubayr wato shine farkon ɗan da aka haifa a birnin Madina bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗanda suka yi hijira suka zo Madina shine farkon ɗa da aka haifa a Madina. Asma'u take faɗa take cewa naharna ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farasan fa'akalnahu, tace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mun soke duki, fa'akalnahu kuma aka dafa muka ci. A wata riwaya tace muka ci mu da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine tace na harna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan, tace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun soke duki. A wata riwaya kamar yanda yake cikin sahihul bukhari shi lafazin zabahana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan, wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun yanka doki. Dan haka bangare biyu ne, imma a soke ko kuma a yanka, kamar yanda saniya imma a yanka ko a soke, haka shi ma doki ko a yanka ko a soke duk ɗaya ne. In za a yi yanka, yanka na shari'a shine a yanke da nan gaba kenan makogoro, makogoro da jijiyoyi biyu waɗanda suke gefen sai zamanto an yanke su gaba daya. In sokewa ne shine in aka durkusar da dabbar sannan sai a soka mata mashi, wato anan labba shine a kirshi, lokacin da za a soka wannan mashi za a caka mata sai a yi bismillah. To shine anan take cewa mun soke doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akalnahu kuma muka ci wannan doki. A wani lafazi tace mu da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwaya, a wata riwaya wa nahnu bil madina, tace a lokacin nan muna birnin Madina, ana birnin Madina ba Makka ba. A takaice wannan hadisi Asma'u Allah ya kara mata yadda tana ba mu labarin cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yanka doki kuma aka dafa suka ci su da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda a ce cin doki haramun ne, to da Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kyale ba sai ya turo sakon da ke nuna haramcin wato cin doki. Don haka wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna cewa cin doki halaka ne. Menene fa'ida game da wannan riwaya ta biyu ta ce wa nahnu bil madina, ma'ana a lokacin nan muna Madina? Dan kar ka fahimci cewa wannan hukunci hukunci ne mansuk, a hukunci ne wanda yake tabbatacce, an gane ko ba a shahi shi ba. Ta ce wa nahnu bil madina, a lokacin nan muna birnin Madina, kuma za mu iske hadisi nan gaba wanda yake ƙara tabbatar mana da wato halaccin cin doki. Don haka cin doki halaka ne, tare da cewa malamai suna da maganganu uku game da cin doki. Mazhabi na jumhurin malamai sun tafi akan cewa doki halaka ne. Na daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi wannan hadisi na Asma'u, Allah ya kara mata yadda. Wanda kuma kar mu manta, wannan littafi da muke karantawa gaba ɗayan hadisan da suke cikin sa hadisai ne muttafaqun alaihi, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, wanda suka yi ittifaqi akan sa. An gane ko? Kenan bayani game da ingancin hadisi ma bai taso ba, domin hadisi ne wanda yake martaba ta farko a wajen inganci. Hadisi number 1 a wajen inganci shine hadisi muttafaqun alaihi. Wasu daga cikin malamai sune malaman Hanafiya, sun tafi akan cewa cin doki wato makaruhi ne, tare da cewa masu tankadi da raurayi daga cikin malaman Malikiya sun tabbatar da cewa a Malikiyance cin doki haramu ne. Amma in ka koma irin cikin su Askarita suka yi wal azhar fil qaili al karaha, fada wadda take mafi bayyana game da cin doki shine karhanci ba haramci ba. Littafin da ake kiran shi da Askari Irshadus Salik. To illa kasancewar duk wata magana in ta ci karo da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole ne ka maida ta gefe ka dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan sunna ana kiranta sunna ce ta kaririya. Ayi abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ba. Inda a ce cin doki haramun ne, to da Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sakon da ke nuna haramcin haka. Dan haka wato Jabir, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa mun kasance muna yin azalo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani yana sauka kuma manzon Allah bai hane mu ba. Inda a ce haramun ne, da Allah ya turo sakon cewa daga yau a daina. Dan haka wannan hadisi kenan a takaice yana nuna mana cewa cin doki wato halaka ne, domin an ci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa, kuma a ƙarshen al'amari a birnin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ba. Sannan kuma anan sai mu gane doki yana da fuska biyu wajen yankansa kenan, in ma a yanka irin yanda ake yanka kankanan dabobi, ko kuma a soke shi irin yanda ake soke rago. الحديث التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده أنه قال أكلنا زمن خيبر الخيل وخمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وتحديثي ناتري أكدا سبعين ترى رواية جابر ابن عبد الله الله إكرامه سيدا يكي شوى للي مزا الله صلى الله عليه وسلم نهى اللهم الحمر الأهلي. مزا الله صلى الله عليه وسلم يا يهني جمدا ناما جاكنا ودن سكين جدا. Lafazin al-humur jan'i ne na himar. Idan aka ce himar, jaki, humur wato jakai kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa ka annahum humurun mustanfira. Amma in ka ce humurun, mimun ɗin kenan kai sukun, jan'i ne na ahmar. In aka ce ahmar launi ja, humurun kenan launuka ja. An gane ko? Kamar yadda ya ce wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuhu kadhalik. An gane ko? Kenan humrun jam'i ne na ahmar, amma in muka ce humrun jam'i ne kenan na himar, shine anan kenan Jabir yake cewa yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha alluhumil humuril ahliya, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da naman jakuna na gida. jakunan an danganta su zuwa gida me yasa saboda sun debe kewa suna rayuwa da mutane a jashi ai masalautu kuma a hau sabani ga jaki wanda yake na jeje daga ya ga dan adam zai fita da gudu dan haka shi bai debe kewa game da mutane kenan dan haka ake kiran shi kenan alhimarul ahli jaki wanda yake na gida kenan wanda ake masalautu ake hawa ko ina ana zuwa da shi Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cin naman sa sai yace wa abi na filuhu min khairi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu izini game da cin naman duki kaga izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan izini me yake tabbatar mana halaccin cin duki inda cin duki bai halatta ba bayan da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu'minai izinin cin naman sa shine yace wa adina fi luhumil khayli manzo Allah ya ba mu izini game da cin naman dawakai naga al-imamu muslim riwayar sa ta shi kadai jabir yake cewa akalna zamana khaybari ni la khayla wa humur al-wahsh yace a zamanin da aka ci muka bude khaybar da yaki kenan shekarar da muka ci khaybar wato manzo Allah yake cewa munci al-khayla wato naman dawakai wa umur al-wahshi jakuna wadanda suke najeji shine yace akalna zamana khaybari ni al-khayla wa umur al-wahshi a zamanin yakin khaybar yace munci dawakai naman dawakai da jakuna wadanda suke na gida jakuna wadanda suke najeji an gane ko jakuna wadanda suke najeji sai yace wa nahal nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anil himar al ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi hani game da wato naman jaki wanda yake na gida yakin khaybar ko an yi shi ne a shekara ta 7 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 7 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa da shekara da shekaru guda uku wato jabir Allah ya kara masa yadda a wannan shekara da aka yi yakin khaybar suka ringa yanka dawakai suna ci da jakuna waɗanda suke da jeji yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanimu kuma game da naman jaki wanda yake da gida a takeice wannan hadisi shi ma abin da yake ƙara tabbatar mana halaccin cin naman duki dan haka duk wani hadisi da yazo game da hani game da cin naman doki hadisi ne wanda yake bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da hadisi daya babu wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hani game da cin naman doki waɗannan hadisai ne waɗanda suke martaba ta farko a wajen inganci abinda suke tabbatarwa halaccin cin doki dan haka duk wanda yayi da awar cin doki an shafe hukuncin sa wannan za a watsar masa ne yasa saboda kasancewar anan Asma'u tana fada muna Madina kuma ga Jabir yace a zamanin yakin Khaybar kuma shi kanshi cewa hadisi kaza ya shafi hadisi kaza dole sai an samu tarihin ga wanda ya gabata ga wanda ya biyo baya al hadisu tasi'u was sab'una ba'da thalathmi'a الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه تعالى تشيوى قمدى يتوانى مسألة تشنى من دوك وصلى تشكي مقبعة كمرين دمكي بياني معلمة مالكية دمعلمة حنفية سنت في أكن شيوى تشن دوك بايا حالتا سنكف حجادا وصدى ليلي amma duk hadisin da suka kafa hujja da shi babu dai wanda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin dalilan da suka kafa hujja shine fadar Allah subhanahu wataala wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wazina ubangiji ta'ala ke fada cewa wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wazina ubangiji ta'ala yake cewa ubangijin ku shine ya halicci ya halitta muku dawakai an gane ku shine ya halicci dawakai saboda ku wal bigala haka nan da alfajiri wal hamira da jakuna litarkabuha wazina dan ku hau ku yi ado to a karkashin wannan aya suka ce allamu anan lamu ta'aliliya ce, tana nuna iya abinda Allah ya halicci doki da jaki da alfadari kawai dan muhauni ado. Dan haka suka ce cin doki baya halatta domin Allah ya halicce shi dan muhauni ado. Malamai suka ce a wannan aya babu dalili wanda yake nuna haramcin cin doki. Me yasa? Saboda kasancewar ita ayar tana cikin suratul Nahl, wanda suratul Nahl malamai suna kiranta suratul Ni'am. Me yasa? Saboda manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura, wanda babu wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani wadda ta yi bayani game da dangogi na ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa sama da wannan sura, suratul Nahl. Dan haka malamai suka ce nan Allah ya yi bayani ne game da mafi girman ma'ana, mafi girman amfanin da ake game da waɗannan dabbobi guda uku, doki da jaki da alfadari, ma'ana shine a hau a yado. Amma ba dan yana nuna cewa doki haramun bane. Shine malamai suka ce kuma ga hadisi a cikin Sahihul Bukhari, wanda daga cikin magabata wani ya labta ya ma saniya labtu yana kurata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba saniyar ikon magana ta waiwayo, ta ce masa ni fa ba a halicce ni ba dan amin labtu a hauni, ni an halicce ni ne saboda a yi noma da ni. To anan sai mu ce cin naman saniya haramun ne, cewa saniya an halicce ta kawai dan a yi noma? Kaga wannan mafi yawan abin da ake amfani ne da ita. Dan haka a can Ubangiji ta'ala ya ce inna ha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth, wanda na daga cikin mafi girman amfanin da ake da shanu shine mato noma, saniya daga cikin ayyukan da ake da ita. Ta waiwayo ta ma wanda ya mata labtu yana kura ta magana da izinin Allah, ta ce ni fa ba a halicce ni ba saboda amin labtu ko a hubayana, an halicce ni ne kawai saboda a yi noma da ni. To don haka wannan aya babu dalili a ƙarƙashinta wanda yake nuna haramcin cin doki. Sannan suka ce to ai akwai dilalatul muqarana, suka ce an ita kuma dilalatul muqarana a wajen malaman usul wato ra'ifa ce, ba a kafa hujja da ita. Suka ce ai anan Allah ya hada doki da jaki da alfadari, wanda a jaki da alfadari ku haramun ne, kenan doki shi ma haramun. A takaice dai gaya waɗannan hadisai ne ingantattu. Asma'u tace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yanka doki, kuma mu da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ci, kuma a birnin Madina. Haka shi Jabir yace a shekarar da aka ci Khaybar da yaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da cin naman jaki wanda yake na gida, amma ya ba mu izini game da cin naman dawakai. An gane ku? الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الغمر الأهلية فانتهرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وحديثنا ريقك تمانين رواية عبد الله ابن أبي أوفى الله يكرم سيدا كيف داتي وأصابتنا مجاعة الليالي خيبر يتي يموى تاساميم أتكين قوانك كندا مكتش خيبر دايك. أنغاني كو أتكين وأنن قوانك دسك جيسك يأكي برنن خيبر، wato yunwa ta ci musu domin guziri ya kare. Falamma kana yawmu Khaybar, yace yayin da ranar yakin Khaybar ta kasance, Abdullahi ibn Abi Aufa yake cewa waqa'ana fil umur al ahliya, yace sai muka abuka ma jakuna na gida, domin a birnin Khaybar akwai jakuna masu yawa, yace sai muka abuka ma jakuna na gida. fantaharnaha, yace muka ringa soke su, muka ringa soke su, aka hede, aka daddatsa, aka zuba cikin tukunya. Shine yace falamma kalat biha alqudu, lokacin da tukwane suka ringa tafasa, nama ya kusa dahuwa. Lafazin kalat an ciro shi ne daga algaliyu, in aka ce algaliyu shine tafasar tukunya, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa kalmuhul yagli fil butun ka gali lahabi, kalmuhul yagli fil butun ka gali lahabi. Shine yace falamma kalat biha alquduru, lafazin qudur jam'i ne na qidr, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa qudurin rasiyat. Shine yace falamma kalat biha alquduru, lokacin da tukwane suka ringa tafasa da naman jakai, nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace me shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yayi shela. Me yake nihi da shela a Hausa? Shine sanarwa, anikfi qul qudura. Manzon Allah yace maza a kife waɗannan tukwane akan ƙasa, nama yana tafasa ya kusa ida da huwa. Manzon Allah ya aika wani daga cikin sahabbansa cewa maza waɗannan tukwane a kifar da su akan ƙasa. Shine yace anikfi qul qudura, ma'ana a zuce wannan tukwane a kifar da su akan ƙasa, a zubar da wannan nama. Wa rubbama qala, yace su da yawa, wato Abdullahi ibn Abi Aw, wannan mai shelar yakan ce manzon Allah yace da ku wala ta'kulu min luhumil humri shay'a, kar ku ci komai wato daga cikin naman jakuna, kar ku ci komai daga cikin naman jakuna. Kaga Allah anan nahiya ce, hani ko in yazo daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa kai tsaye, abinda za a fa'idanta shine haramci, sai an samu dalilin da karinar da za ta sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci. Don haka wannan hadisi me yake tabbatarwa? Shine harancin cin naman jakai waɗanda suke na gida, jakunan da ake musulunta waɗannan haramun ne, amma jaki in na shi ne cin shi halaka ne. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine me ka wuya da ji da bi ga Allah subhanahu wataala da manzansa a duk lokacin da wato umarni daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa idan ya cimma ba wato abinda ake bukata kai tsaye, in abu ne kake wanda bai dace ba take yanke ka hannu. Kaga tare da cewa suna jin yunwa, illa kasancewar yunwar bata kai makura, domin yunwa in ta kai makura tana halitta ma bawa abinda Allah ya haramta masa. To suna jin yunwa amma yunwar bata kai makura ba, balantana cin abinda ya haramta ya zame musu halaka. To don haka take yanke manzon Allah ya tura a sanar da su cewa waɗannan tukwane a kifar da su, take yin kisa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa kifar da waɗannan tukwane a ƙasa, tare da cewa suna jin yunwa kuma ga nama ya kusa da huwa. Basu ce ba daga wannan karo sai dai a kori gaba, a'a, take yin kisa suka kife waɗannan tukwane wato akan ƙasa. Don haka malam mai akdari Allah ya ji kansa yake cewa a can da yake zana wato sharuɗa mutuba, yake cewa wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, yace wajibi ne akan mu'mini ya daina saban Allah a lokacin da yake saba masa idan yana cuɗanye da saban Allah. Karka ce a daga wannan karo sai dai gaba, a yanzu dai ta wuce sai dai gaba, a lokacin da kake saba ma Allah in wa'azi ya cin maka take yanki ake bukatar ka bane. Don haka a lokacin da sakon ya ce musu take yanki suka ringa kife waɗannan tukwane a kan ƙasa, haka lokacin da Allah ya turo sakon an haramta giya, duk giyar da suka tanada suna jiran lokacin tsadar ta yi su fito su sayar, take yanki suka fito da ita suka ringa bulbule ta akan titi, sai da aka yi ƙorama ta giya a Madina. To wannan yana nuna mana irin yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala wato da na manzansa. Don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin cin naman jaki wanda yake na gida, kuma wannan yana nuna mana asali game da duk wani abu da ka sani halacci. Me yasa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaton cewa cin naman jakai halaka ne? Don haka suka ringa yanka waɗannan jakuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo sako yace cin daga yau yace a dina yace maza a kifar da waɗannan tukwane akan ƙasa kaga inda a ce cin naman doki haramun ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa asma'u yace daga yau kamar yanda anan ya aika cewa maza a kife waɗannan tukwane akan ƙasa Al-hadithu al-hadi wa thamanuna ba'da thalathimi'a an abi sa'labata radiyallahu anhu annahu qala harrama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama luhuma luhumul ahadiyya watu hadithina 381 riwaya ta abu sa'laba shine jurhum ibn nashir al-khushani Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta naman jakuna waɗanda suke na gida kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna cin naman jaki na gida wato haramun ne an gane ko haramun ne dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya nuna cewa shi wannan sahabi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin naman jaki wanda yake na gida kuma haka kamar yanda a wancan hadisi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wato Abu Talha cewa yayi sanarwa a ranar yakin Khaybar kamar yanda hadisin yake cikin Sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa yaje ya sanar da jama'a cewa cin naman jaki na gida haramun ne shine yabi cikin jama'a yana faɗa inna Allaha wa rasuluhu yanha yanikum alluhumil humuril ahadiyya fa innaha rijsun lalle Allah da manzansa suna hanunku game da cin naman jaki na gida domin naman jaki na gida najasa ne kaga illar da tasa aka haramta naman jaki na gida najasa ne domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa ka fada musu Allah da manzansa na hanunku game da cin naman jaki na gida domin najasa ne nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك